Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta ce ta samar da wasu kayayyakin aiki kwatankwacin irin waɗanda ƙasashen da suka ci gaba ke amfani da su wajen gano masu aikata laifi a tsakanin al'umma. Kakakin rundunar STF a jihar Plateau Manjo Umar Adam yace rundunar su ta dukufa wajen tabbatar da tsaron lafiyar jama'a.
Ina so zan sanar miki cewa akwai wato television CCTV saboda a tabbatar da an samu kula da ayyukan da mutane suke yi ya daddasa su a wajeje daban-daban a nan cikin gari saboda daga nan wajen tibin yana recording din duka mutane da suke wajen da duk activities din da suke yi muna ganin su a TV kuma duk lokacin da wani abu ya taso muna da dama za mu iya magana da jama'anmu da suke wajen
bidin. Ah sai an samu cigaba kenan
kuma. Ah kwarai da gaske, kwarai da gaske.
Kana ganin kamar wannan zai taimaka wajen dakile matsalolin tsaro da ake da shi kamar yadda ake samu a kasashen waje.
Eh kwarai da gaske, saboda idan kika dora kamar can kasashen wajen ma yanzu dai muna kwaikwayo ne da su. Menene kwaikwayo da su? Saboda su kamar duwa na surveillance cameras din da shi suke amfani kuma yake ba su abin nan gudunmawa wajen cimma burinsu na tabbatar da zaman lafiya. To kinga shi ma wannan din kamar yadda yake ba su wannan abin nan dama suke samu nasara akan wa'annan mugayen ayyuka kuma suke tabbatar cewa to wannan amfani da shi suke tabbatar da an zauna lafiya. Kin gani mu ma yanzu mun samu wannan dama.
Kakakin rundunar tsaro ta STF kenan a jihar Plateau Manjo Umar Adam. Ita ma hukumar tsaron farin kaya wato Nigeria Security and Civil Defense Corps wacce ta horar da jami'an ta kan amfani da makami da dabarun gano masu aikata laifi. Gani yadda ayyukan yan fashi da makami da masu garkuwa da jama'a ke ƙara yawaita a wasu sassan Nigeria. Komandan rundunar tsaron farin kaya wato Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Dafari yace bayan horarwa daban-daban da suka ba jami'an su manya da ƙanana yana da yaƙinin tsaro zai inganta a ƙasar.
Lokaci yayi da ya kamata matsaloli da ake samu na rashin zaman lafiya mu sa masa capital post mu tsaye da shi. Aikin mu ne mu hukumomin tsaro mu tabbatar da cewa ƙasar nan ta zanna lafiya. To alhamdulillah da irin wannan horo da muke abubuwan suna raguwa. Ayyuka suna ƙara inganci. Kuma in ka duba zabi ya kusan zuwa na 2019. To kaga kuma yawanci daga mu hukumomin tsaro mu ake zuba idanu kan mu ga cewa an yi zaɓen nan lafiya. To ina fata al'umma su ba mu haɗin kai. Shi tsaro ba na dan civil defense bane ko na dan sanda ko na soja kadai. Na kowa da kowa ne. In Allah ya yarda kuma ƙasar mu za ta zanna lafiya.
Ita ma ƙasar Amurka ta bakin mataimakin jakadarta a Nigeria David Young yace Amurka tana bada gudunmawa don tabbatar da tsaro a Nigeria ta hanyar horar da jami'an tsaro, shirya taron sasantawa tsakanin jama'a da tallafin kuɗi wa 'yan gudun hijira. A ziyarar da ya kawo nan jihar Plateau kan kashe-kashen da ya wakana a wasu sassan jihar, ya shaida mun irin kokarin da ƙasar ke yi wajen samar da tsaro a Nigeria.
We funded different organizations that are working on peace building and dialogue.
Mr. Young yace mun tallafa wa kungiyoyi daban-daban da ke aikin inganta tsaro da zaman sasantawa abinda muka tabbatar yana taimakawa.
We are doing some training in Abuja of different police units.
Yace muna horar da jami'an 'yan sanda a Abuja da ke aiki a fannoni daban-daban.
We're providing more than $200 million to help the roughly 5 million displaced people.
David Young ya ƙara da cewa a yanzu haka mun samar da kuɗi fiye da dala miliyan 200 don tallafa wa 'yan gudun hijira kimanin miliyan 5 a jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.